Mu fara ne da gasar cin kwallon kwando ta kasa da aka fara fafatawa a yammacin jiya na shekarar 2021. Kungiyar wasan kwallon kwando ta Gombe Bulls ta doke Defenders da ci 67-62, yayin da Benue ta rashin nasara a hannun Nigerian Custom da ci 65-37. Reformers ta sha kashi a hannun City Chief da ci 74-63, yayin da Nigerian Army ta rashin nasara a hannun Kano Pillars da ci 79-40. A wasan da za fafata yammacin yau din nan, da misalin karfe 6 zuwa karfe 8, Nigerian Army za ta barje gumi da Gombe Bulls. A safiyar gobe kuwa, a safiyar gobe Juma'a, da misalin karfe 10 zuwa karfe 12, Defenders ce za ta barje gumi da Reformers, yayin da Nigerian Custom za ta kara da Kano Pillars da misalin karfe 12 na rana. Da karfe 4 kuwa, akwai wasan kwallon kwandon tsakanin Gombe Bulls da kuma City Chiefs, sai Nigerian Army da ita da Benue Brave da misalin karfe 6 na yammaci. Idan muka dawo gida Kano kuwa, a wasan sada zumunci na kwallon kafa da ke Wakana, kungiyar kwallon kafa ta Karkasara United ta kunnan doki 1-1 da Kano Professional, yayin da FC 2 Touch 'yan kusa ta doki FC 1 Touch da ci 1-0. Daga nahiyar Turai kuwa, tuni shahararren kwallon kafa nan na duniya kuma tsohon dan wasan kwallon kafa na kasar Brazil, Pele, ya fara murmurewa sakamakon cire masa wani kari da aka yi a cikin hanjinsa. Tsohon dan wasan Pele mai shekaru 80 an dai kwantar da shi a asibiti ne inda aka yi masa aikin tiyata bayan gwaji da aka gano yana dauke da cutar. Pele wanda ya taba lashe gasar cin kofin duniya har sau 3 ya dai bayyana jin dadin sa a shafinsa na Twitter tare da sadaukarwa ga babban abokinsa wani mawaki mai suna Roberto Carlos wanda dan sai mutu mai shekaru 52 sakamakon cutar daji da ya kamu. Tijjani Adamu daga fagen daga.